أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن شاء الله قرأت من ونا لتافينا كتاب الزهد إذا متش حرف السين عظيم حوله والناس فيه سكارى بصدكاك كالكباشي azimun haulahu wan nasu fihi sakara bisdikakin kalki bashi azimun haulahu hauluhu tashin hankalin ranar alkiyama azimun mai girma ne wan nasu fihi mutane fihi a cikin taron alkiyama sakara za ka gansu suna maye shine sakara za ka gansu suna maye kamar sun sha giya bisdikakin saboda bisdikakin kalki bashi bisdikakin suna ihu shine bisdikakin suna kururuwa kalki bashi in ka zansu kamar raguna shine jam'i ne na kabush ala kabushu rago kibashi kuma raguna za ga mutane suna tashi suna faduwa suna ihu kamar raguna shine sakara za ga mutane suna maye bisdikakin da kururuwa kalki bashi kamar raguna mulukun aw mamalikan tarahum hayara misli mabsusul firashi mulukan sarakuna ne wadannan mutanen aw mamalikan ko kuma wadanda ake mallaka ne mana talakawa kenan tarahum hayara za ka gansu gaba daya sun dimauce misli mabsusul firashi kamar misla kamar mabsusul firashi a fara wacce take tarwatsewa shine yau mai kunun nasu kal farashil mabassus shine mulukan sarakuna ne aw mamalikan ko wanda ake mallaka su ne tarakawa tarahum zaga su hayara sun dimoce misla mabassusul firashi kamar fara misulul firashi misla firashi kamar fara mabassusi wacce take watsuwa bihi tatagayyar alwan kaufan wa ahlullahi yawman fil bashashi bihi a wannan wunin ne na alkiyama tatagayyar alwanu alwanu launi na mutane tatagayyar yake caccanzawa kaufan saboda tsoro zaga kowa ya fita hayyacinsa kowa ya canza siffa wa ahlullahi ma abota Allah wanda suka ba Allah tun anan duniya suka zama mutanen Allah yawman a wannan ranar fil bashashi suna cikin farin ciki bihi yatalajalajul mikwali iyan watadribul faraisu birti ashi bihi a wannan yinin ne yatalajalajul mikwalu al mikwal gwanin magana wanda gwani ne wajen magana in yazo yana fada dole ka saurare shi yatalajalaju zai kama in ina shine gura gura yatalajalaju zai kama in ina ya kama ya kasa yin magana iyan saboda gajiyawa ka san mutun ya rashin gaskiya aka ce ba da labarin ya abubuwan su kai suka faru kaga dole ai ta kama kame to bihi a ranar alkiyama ne almikwalu gwanin magana wanda ya iya magana ya talajalaji zai kama in ina yana gura gura yana kaiwa yana komowa ya kasa magana iyan saboda gajiyawa watartaribul faraisu alfaraisu ka fada shine alfarais alfaraisu ka fada watartaribu za ta yi ta makirketa birti ashi saboda tsoro birti ashi saboda tsoro huna alika kullima qaddamtu yabdu sagiran aw kabiran kaitu hashi huna alika kullama qaddamtu yabdu sagiran aw kabiran kaitu hashi huna alika a wannan ranar ce ranar alkiyama kullama qaddamta duk abin da ka gabatar na aiki yabdu zai bayyana sagiran dan karami ne aw kabiran ko babba ne shi ma dai zai bayyana kai ta hashi ko kai tu hashi domin ka ji tsoro zai bayyana saboda ya tsoro taka shine mutum zai ce mali hazir kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsiha watan tadiqul jawarihu bil ma'asi fa aynuka zahirun fa aybuka zahirun wash sharru fashi watantadi kul jawarihu bil ma'asi fa aynuka zahirun wa sharru fashi. Watantadi kul jawarihu, al jawarihu gabban jikin mutum, watantadi ku zasu furci bil ma'asi da saban da yayi. Al yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa arjiluhum bima kanu yaksibun wa tukallimuna aydihim. Wannan shine ayan nan da take cikin surati Yasin. To al jawarihu gabbai watantadi ku zasu furci bil ma'asi da aikin sabo. Fa aibuka zahirun, fa aibuka aibinka shine zunubinka, zahirun zai bayyana, wa sharru duk wani sharrin da mutun ya tara fashi zai yadu, kowa ya san me yayi, shine wa sharru da sharri fashi zai yadu. Tafaqqad naqasa umrika kujilla yawmin wa daa al umru fi hubbil mawashi. Tafaqqad na kasa umrika, tafakkad kai cikiya mana, shine tafakkudi cikiya abu kaza kan ina yake zuwa ne. Tafakkad kai cigiya ko kace ka bincika ka bibi na kasa umrika raguwar rayuwarka, julla yawmin a kowace rana, ka bincika mana ya aka yi ranakun ka kullun raguwa suke. Tafakkad ka bincika mana na kasa umrika tawayar rayuwarka kullun, julla yawmin kowace rana, ka bincika mana ka ga to ina za a je ni haka. Waba al umru, gashi rayuwa gaba ɗaya ta kare, shine waba al umru, rayuwa gaba ɗaya ta kare, ta tozarta, ta tafi fi hubbil mawashi, cikin san dabbobi, cikin san dabbobi, amma dai ana nufin cikin san dukiya. Al mawashi kusan da yawanci yana daga cikin dukiya kuɗi, wannan dabbobi suna daga cikin dukiya, har yanzu ma dabbobin dukiya ne a wasu guraren, wasu guraren ko ba su ma da dabbobin. To fi hubbil mawashi, cikin san dabbobi, yadda kake san shagonka, kake san kamfaninka, in ka je ka samu masu dabbobi masu shanaye su ma haka suke san shanunsu, kuma fiye da kanaka. To shine dai ana nufin dai dukiya gaba daya. Tafakkar ma madha min jilli umrin faqad auda biha talabil ma'ashi. Ma'ashi, tafakkar kai tunani, asa karfi akan kaulasin dan. Tafakkar kai tunani mana, ma madha abin da ya shude min jilli umrin, na rayuwarka gaba daya. Kai tunani mana shekarun da kai a duniya, a baya me ya faru ne, kai tunani gaba daya a rayuwarka me ka gabatar, shine tafakkar kai tunani. Ma madha abin da ya shude min jilli umrin, na rayuwarka gaba daya. Faqad auda biha talabul ma'ashi, talabul ma'ashi neman abinci, shine talabul ma'ashi neman abinci. Faqad auda biha shine ya halakar da wannan rayuwar taka. In aka ce kuma neman abinci ba ana nufin kawai iya abin da za a ci ba, a iya abin da za a ci, a sha, a yi sutura, a yi makwanci, duk suna cikin abinci. To talabul ma'ashi neman abinci, faqad auda shine ya halakar biha da wannan rayuwar taka. Ila kam tatba'u shahawatu dauran wa tansa yawma tulqa fil gawashi, fil gawashi. Ila kam tatba'ul shahawati dauran, watan sayuma tulqa fil qawashi, fil qawashi. Ila kam har yaushe ne ne, shine ila kam har yaushe ne ne, tatba'ul shahawati zakai tabin sha'awar san zuciyarka, abinda zuciyarka take so kake tabi, shine ila kam har yaushe ne ne, tatba'ul shahawati zakai tabin sha'awar san zuciyarka. Dauran wani lokacin ma, watan sa sai ka manta da yawma tulqa, ranar da za a jefa ka fil gawashi, a hannun karfafan mutane, shine yawma tulqa. Fil gawashi shine dai mala'iku, yawma tulqa ranar da za a jefa ka fil gawashi, a hannun karfafan mutane. Wa dauran qulta sawfa atuba kizban wa dauran taktasi linir riyashi, wa dauran qulta sawfa atubu kizban wa dauran taktasi linir riyashi, wa dauran wani lokacin kulta sai kace sawfa atubu, da sannu zan tuba, zan tuba dai kizban, amma fa saboda ƙarya, sai karka ce zaka tuba, zaka tuba, ka bar wannan abin da kake. Wa dauran wani lokacin kuma taktasi, sai ka tafi, sai ka sanya linir riyashi, tufafi masu laushi, shine linir riyashi, tufafi masu laushi, sai ka sa tufafi masu laushi. Ma'ana nan da dai ishara ce ta cewa wani lokacin sai ka na zaka tubo lokacin kuma sai ka ci gaba da abin da kake yi kamar baka yi alƙawarin zaka tubo ba shine wa dauran wani lokacin taktasi sai ka sanya linar riyashi tufafi masu taushi na shan iska